XAOA, this is your boy, ETPHS. You are now tuned in to Skija Session Reintroduction Mix, mixed and compiled by yours truly, ET. Enjoy.
Thank you. Thank you. Thank you. Da 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 da
XAOA, this is your boy ETTHS. You are now tuned in to Skija Session Reintroduction Mix, mixed and compiled by yours truly, ET. Enjoy. Thank you. XA away, this is your boy ETTHS. You are now tuned into Skija Session Reintroduction Mix. Mixed and compiled by yours truly. We'll be right back. XAOA, this is your boy, ET, PhD.